الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 11 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin littafin da ke bayani game da ladabban cin abinci wanda bayani ya gabata abinci ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayinsa wanda kuma abu ne sananne addinin musulunci addini ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gina shi akan tsari komai duk wani bangare na rayuwa musulunci bai bar mu karazube sai da ya tsara mana yanda za mu tafiyar da rayuwarmu don haka hatta da cin abinci akwai ladabba na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu don haka wasu sun gabata wasu kuma insha Allah za su biyo baya a darasi da ya gabata mun tsaya karshen babi na 103 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya dace mutum ya faɗa idan aka gayyace shi zuwa wani abinci na takanas da aka shirya masa wanda baya cikin gayyatar yayi karambani ya bi bayansa misali mutum ne ya shirya abinci takanas saboda kai ya ce wani ina gayyatar ka lokaci kaza ka zo na shirya abinci sai aka yi katari wanda baya cikin gayyata sai ya bi ka to me ya dace ka faɗa masa shine a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da hadisin Abu Mas'ud al-Ansari shine Uqba ibn Amir Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa da'a rajulun annabiy sallallahu alaihi wasallama li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsa yake cewa wani mutum takanas ya shirya abincin mutum biyar wanda wannan abincin mutum biyar ya shirya shi ne takanas saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu mutane hudu da suke tare da shi shi wannan sahabi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da shi akwai mutum hudu kuma ya fahimci yanayin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki ya ga alamun cewa kamar yana jin yunwa a lokacin nan sai ya je ya faɗa ga yaransa kamar yanda yake cikin lafazin da ke cikin Sahihul Bukhari wannan yaron nashi mutum ne wanda yake yana gasa nama yana sayar da shi ya ce masa abinda nake bukata shirya mun abinci kyakkyawan abinci daddada wanda zai wadaci mutum biyar ya ce domin na ga alamar jin yunwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan bayan ya faɗa ma yaransa cewa ya shirya masa abincin mutum biyar sai ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ina gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan jama'a ya taso fatabi'ahum rajulun sai wani mutum ya biyo su wanda baya cikin gayyatar maimakon su biyar kenan sun zama shida falamma balagal baba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso kofar gidan wannan mutum da ya gayyace su قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada ma shi mai gayyatar yace inna hadha tabi'ana manzo Allah yace masa ka san da cewa wannan biyo mu yayi baya cikin gayyata ya ga mun taho shi ma ya biyo mu fa in shi ita anta azana lahu wa in shi ita raja'a manzo Allah yace in ka so bashi izini ya shigo ya ci tare da mu idan kwa baka so bashi izini a yanzu ma ya koma akan sawunsa tunda baya cikin gayyata ba dan shi ba kai qala sai wannan mutun yace bal azanu lahu ya rasulullah yace a ya manzon Allah shi ma na bashi izini ya shigo tare da ku kaga a takeice wannan hadisi me yake nuna mana idan aka gayyace ka wajen walima to baya halatta ka jawo su an gane ko idan ko ka ja wasu ko wasu suka yi karambani suka bi bayan ka to idan kun tafi baya halatta kai tsaye ku kutsa gidan da aka gayyace ku sai kun nemi izini ga shi wanda ya shirya wannan walima ko kuma wakilan shi waɗanda suke kula da wannan walima sai ka faɗa musu ba tare da wani jin kunya ba da wana da wana da wana da wana ba sa cikin gayyata biyu ne suka yi yaya su shigo ko kuma su san inda dare ya musu idan ya bada izinin su shigo to wannan la ba a sababu laifi idan yace a wannan gayyatar dai ba sa ciki su dau hakuri to kada su samu damuwa haka musulunci ya tsara mana an gane ko domin wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana duk mutumin da ya gayyaci jama'a wata walima to ya dace ya shirya gwalgwadon abincin da zai wadace adadin abin da ya gayyata kar ka yi babban gayya kuma ka yi abincin da ba zai wadace mutane ba wannan kwata-kwata wannan rashin iya tsara walima ne in karfinka bai kai ba na ka gayyaci mutum 20 to iya abincin mutum 10 ko mutum 5 bakin iya abin da za ka iya an gane ko in kana da karfin da zaka gayyaci mutum 100 ko sama da haka to kai kokari ka shirye mutum abincin mutum 100 ka gayyace su ba laifi bane ba misali in ka gayyaci mutum 100 kai abincin kamar misali mutum 120 ko da 30 ko da 40 ko da 50 saboda wasu suka iya biyo baya wannan ba laifi bane amma illa anan ka gayyaci adadi mai yawa kuma kai abincin da ba zai wadace su wannan kwata-kwata shine baya dacewa dan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana kasancewar na daga cikin abin da musulunci ya tsara mana takanas mutun ya shirya abinci ya gayyaci masoyinsa domin yin haka yana daga cikin abin da ke ƙara dankon soyayya da kauna tsakankaninka da 'yan uwanka musulmi in danginka ne waɗanda suke na kusa misali ka shirye irin wannan abinci ka gayyace su to wannan yana ƙara danƙon zumunta tsakaninka da su kuma wannan yana nuna mana irin yanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanda suke karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga fa kawai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zaune tare da shi akwai mutum hudu ya ga yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki taka naskai tsaye yaje ya fada ga yaron sai yace shirya mun abincin da zai wadaci mutum biyar yace domin na ga yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki kuma wannan hadisi yana nuna mana baya dacewa mutum ya ringa bibiyar irin wurare waɗanda suke na walima matukar ba gayyata shi ba akai matukar ba a gayyace ka ba to wannan baya halatta Allahumma sai dai in yi ka kasance talakka ne mabukaci ne kana da bukatar wannan abinci to anan ba laifi bane ba ka je a matsayinka na talakka matsayinka na miskini in ka je ka nemi a baka izinin shigowa ka shiga idan an ce ba a baka izini ba in yaso ka yi gaba kuma kamar yadda bayani ya gabata ita karba gayyata ta walima, duk mutumin da ya shirya abinci ya gayyace ka, wannan karba gayyata wajibi, domin haƙƙi ne daga cikin haƙuƙuwan musulmi akan ɗan uwansa guda biyar, kamar yadda yake cikin Sahihul Bukhari, ko kuma mu ce guda shida kamar yadda yake cikin riwaya ta al-Imam Muslim. Daga cikin haƙuƙuwan guda biyar na musulmi akan ɗan uwansa musulmi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ijabatu da'awa, wato da karɓa gayyata. In ɗan uwanka musulmi ya shirya abinci ya gayyace ka, to ka tabbata karɓa wannan gayyata ya zama wajibi a kanka. Sai dai mun yi bayani a baya, gayyata in an ayyana ka an ce wane ina gayyatar ka, mutum ya faɗa maka baki da baki, ko kuma ya turo maka takarda ta musamman, ko ya turo maka ɗan aike wane ina gayyatar ka wajen walima, to karɓa wannan gayyata ta zama wajibi a kanka. Amma in gayyata ce wadda take gama gari, to wannan in ka je ka kyautata, idan baka je ba kuma ba laifi ba ka yi. Amma matukar an ayyana ka kaki zuwa, to ka tabbata cewa ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa man lam yujib ad-da'wa faqad asallaha wa rasula aw kama qala, yace duk wanda bai karba gayyatar da aka masa, tabbas ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Yau za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال كنت غلاما في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تقيش في الصحف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تقيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت معناه تتحرك وتمتد الى نواحي الصحف. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na wajaucin mutum ya ci abin da ke gabansa, tare da kuma yin galgadi ga duk mutumin da ya saba ma wannan ladabi mai cin gaban wani. Wata adibihi man yusibu akla, da ladabtar da duk wanda ke munana cin abinci, ma'ana wanda bai ladabtu da ladabba na cin abinci, to ya kamata a ladabtar da shi a sanya shi cikin hayyacinsa. Wanda hadisi ya gabata an kawo akushin abinci an ajje a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu jama'a waɗanda suke tare da shi, wanda kuma al'adar sahabbai idan za su ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa gaggawa su saka hannunsu a cikin akushin abincin sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka hannunsa sannan hannuwansa ya biyo baya. Kafin a fara cin abincin, wata yarinya ƴar ƙarama ta taho kamar ana ingizo ta. Lokacin da ta iso sai ta yi famar ta saka hannunta cikin akushin abincin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jimke hannun ya hana ta ta kai hannun cikin akushin. Ana nan ba tare da jimawa ba sai ga wani bakauni, shi ma kamar ana tunkudo shi, da ya iso sai ya yi famar ya saka hannun shi cikin akushin abincin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rike hannun. Manzon Allah sai ya faɗa ga sahabbansa, ya ce ku san da cewa wannan yarinya ƙarama da ta zo ta yi famar ta saka hannunta a cikin akushin abincin, shaiɗani ne ya ringa ingizo ta domin ta yi gaggawa ta saka hannun a cikin akushin abincin ba tare da ta yi bismillah domin ya halatta ma kansa cin abincin. Da na jimke hannun kuma sai ya ingizo wannan baƙauye, shi ma ya ringa famar wannan baƙauye ya saka hannun shi ba tare da bismillah ba domin shi shaiɗani ya halitta ma kansa cin wannan abincin. Don haka wannan hadisi duk wanda ya saba ladabin cin abinci, to ya kamata wato a ladabtar da shi, idan mutum kana cin abinci yazo zai saka hannu a cikin kwanan abinci, idan bai yi bismillah ba to rike hannun, an gane ku, ka rike hannun ka ture hannun. In ya tambaya sababi ce masa baka ambaci sunan Allah, yin bismillah a wajen cin abinci wajibi ne, domin duk abincin da ba a ambaci sunan Allah a lokacin da za a ci abincin wannan shaitani yakan yi tarayya game da cin abincin. Kaga wannan ladabi ne suka saba na cin abinci, amma yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da su, hannun ya jimke. Dan haka shine anan malam yace wata adibihi man yusiu akala, da ladabtar da duk wanda ke munana cin abinci, ma'ana mutumin da bai ladabtu da ladabban da ake cin abinci. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Umar ibn Abi Salama, Allah ya kara musu yadda, wanda dani na wato Ummu Salama ita ce Hindu bintu Abi Umayya, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A takeice shi wannan Umar agula ne wanda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi gidansa. Shine yace kuntu gulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace na kasance ina yaro karami a ƙarƙashin kula ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana lokacin da ya auri mahaifiyata ita ce Ummu Sulaim, wannan Ummu Salama, aka zo da ni gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ƙarƙashin kularsa. Wa kanat yadi tadishu fi sahafa, yace hannuna ya kasance yana yawo a cikin akushin abinci, an kawo akushin abinci an aje, shi wannan yaro da ya saka hannu ya tabo nan ya tabo can, haka hannunsa yake yawo a cikin akushin abinci. Ni zamu iya fa'idanta a ƙarƙashin wannan gaba, wato shine yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cin abinci, shine mutum ya ci abinci da iyalinsa da yaransa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai sun wuce a lissafa na nuna mana abincin da hannuwa suka yawaita a cikinsa a kansa, to wannan abinci ya fi albarka. Dan haka anan yaro ne karami a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gaya da shi ake cin abinci a kushi daya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace wa kanati yadi tadishu fi sahafa, hannuna wato ta kasance na yawo a cikin akushin abincin na tabo nan na tabo can. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni, ya gulam, manzon Allah ya ce ya kai yaro, sammillaha ta'ala, in za ka fara cin abinci ka ambaci ubangijinka mai girma da ɗaukaka, ma'ana ka ce bismillahi in za ka fara cin abinci. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Iya abinda za a fa'idanta a ƙarƙashin wannan umarni, wato shine wajibcin yin bismillah a farkon cin abinci. Idan za ka fara cin abinci ya zama wajibi a kanka ka ce bismillahi. In a farkon cin abinci ka manta baka ce bismillahi, a tsakin cin abincin ko a gab da gama cin abincin ka tuna, to sai ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu, inda larabci za ka faɗa kenan, bismillahi awwalahu wa akhirahu, ma'ana na fara farkon cin abincin da ƙarshensa na fara da sunan Allah. Kenan in mutum ya manta a farkon cin abinci bai yi ba, sai a tsakin cin abincin ya tuna ko a ƙarshe, to zai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wanda bayani ya gabata, hadisi ne ya gabata, wanda wani sahabi ya zo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara cin abinci bai yi bismillah ba, a ƙarshen gama cin abincin iya abin da ya rage loma ɗaya tak ta rage, lokacin da ya ɗauko wannan loma ɗaya sai ya tuna ashe bai yi bismillah a farkon cin abincinsa, sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mulmushi, abin ya ƙayatar da shi. Manzon Allah ya ce wannan mutum tun farkon cin abincin shi bai bushe ba, yana ci tare da shaiɗani. a yanzu da yi bismillah manzon Allah ya ce gaba ɗayan abin da shaytani ya ci na abincin ya amayo shi. Domin duk mutumin da ya yi bismillah idan zai ci abinci to Allah yana haramta ma shaytani cin wannan abinci. Kuma rashin yin bismillah kamar yadda bayani ya gabata yana daga cikin sabubban da ke zari albarka daga cikin abinci. Saboda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da wasu jama'a ana cin abinci an zo karshen ana cin abinci wato iya abin da ya rage ana tsakar cin abinci sai wani bakauye ya zo kai tsaye wannan bakauye da ya zo wato a loma biyu ya kwashi abincin gaba ɗayansa loma biyu tak da gaba ɗaya ya kwashi abincin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kusan da cewa wannan mutumin da ya wawushe muku wannan abincin gaba ɗayansa a loma biyu manzon Allah ya ce inda a ce ya yi bismillah manzon Allah ya ce to da abincin ya wadace inda a ce ya yi bismillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da abincin ya wadace an gane ko ya gabata hadisi ne na Aisha Allah ya karrama ta yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akulu ta'aman fi sittatin min ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cin abinci a cikin mutum shida daga cikin sahabbansa shi na bakwai tace fa ja'a arabiyun sai wani bakauye ya zo fa akalahu bi luqmatayn gaba ɗayan abincin aloma biyu ya kai shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce amma innahu law sammala kafafu manzon Allah ya ce kusan da cewa wannan bakauye inda a ce ya yi bismillah lokacin da zai fara cin wannan abinci da zai saka hannunsa manzon Allah ya ce wallahi da abincin ya wadace kaga wannan me yake ƙara ƙarfafa mana idan mutum ya zo zai saka hannu a cikin akushin abincinka bai yi bismillah ba to ima zaka rike hannun an gane ku domin zai janyo maka matsala rashin yin wannan bismillah zai zare albarka daga cikin abincin za ku gama cin abincin ba ko shi ba to dan haka shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ya gulam manzon Allah yace ya kai yaro sammillah wato ka ambaci ubangijinka in za ka ci abinci ka ce bismillah yin bismillah wajibi ne sai ya ce masa kuma wa kulli mimma yalika manzon Allah ya ce masa ka ci wa kulli bi yaminika manzon Allah ya ce ka ci da hannunka na dama wanda bayani ya gabata ci da hannun dama wajibi ne dole ne kamar yanda anan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma tare da cewa akwai hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa la ta'kulu wa la tashrabu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal aw kama qala manzon Allah yace kar ku sha da hannun hagu domin shaytani yana ci yana sha da hannun hagu wannan hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda hanin yake fa'idantarwa shine haramci ci ko sha da hannun hagun haram ne kwata-kwata baya halatta to shine anan yace masa wa kulli bi yaminika manzon Allah yace masa ka ci da hannunka na dama sannan sai yace masa wa kulli mimma yalika manzon Allah yace masa kuma ka ci abin da ke gabanka cin abin da ke gaban mutum wannan wajibi ne haramun ne in kana cin abinci da wani ka tako gaban wani wannan kwata-kwata baya halatta iya abin da yake gabanka shi ake so ka wadatu da shi dabi'a ta mumini shine wadatuwa game da duk abin da Allah ya kasa ya bashi domin cin gaban wani yana haifar ma da dan adam kyashi da hasada an gane ku dan haka baya halatta in kana cin abinci da wani ka ringa ya wuta hannunka a cikin akushin abinci ka taɓo can baya halatta ka ci gaban wani iya gabanka ake bukata ka ci Allahumma sai dai in ya kasance kamar yadda muka yi bayani a baya a gaban dan uwan naka wanda kuke cin abinci akwai wani kalan abinci wanda babu shi a gabanka kuma kai kana da bukata to anan iya abin da zaka yi sai ka nemi cewa ya dan turo maka ko kuma ka nemi izinin shi wani zan dauko abin da ke gabanka in ya baka izini ka dauko shine anan yace masa wa kulmin ma yalika, manzo Allah yace masa ka ci abin da ke gabanka. Kaga anan wannan yaro ne karami wanda ma alƙalami bai hau kansa ba, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin sa, yake ladabtar da shi da wannan ladabba. Wanda kuma wannan hadisi yana nuna mana wato fa'idar cin abinci wato da yara, an gane ko iyalinka, domin ka karantar da su, ko da ma baka ci tare da su, in za su ci abincin ka sa su gaba, kaga yanda suke cin abincin, in sun muna na ladabi ka nuna musu ga yanda ake cin abinci, ka karantar da su. Sannan malam sai ya zo mana da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban, shine hadisun Salama ibn al-Aqwa, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bishimali, wato wata rana wani mutum ya ci abinci a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da hannunsa na hagu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai yake ce masa habawa ne, manzon Allah ya ce masa kulbi yaminik, ciman da hannunka na dama. Qala la astati, sai yace ai ni bana iya cin abinci da hannun dama. Qala lastata, manzo Allah yace kar Allah ya saka iya ci da hannun damar. Manzo Allah ya masa wannan muguwar addu'a. Sahabin da ya rawaito hadisin yace ma mana'ahu illa al-kibr, ba komai ya hana shi ci da hannun dama face kawai girman kai da jiji da kai, ba dan hannun nashi na dama yana da matsala, a'a kawai nuna isa ne da jiji da kai. Manzon Allah ya ce masa ya ci da hannun shi na dama, ya ce a'a shi wai baya iya cin abinci da hannun dama, shi ya saba sai da hagu. Manzon Allah ya ce masa to lasta qata, kar Allah ya sa ka iya. Sahabin da ya rawaito hadisin ya ce fa ma rafa'aha ila fihi, tun rannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa wannan muguwar addu'ar, hannun bai sake ɗaukaka ya kai zuwa bakin shi, hannun ya ƙame a sababin saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya masa wannan muguwar addu'a, take yanki Allah ya karɓi addu'arsa, hannun da bai koma ɗagawa ba kenan. Shine anan malam ya ce mana, ya ce wa ta'adibihi man yusi'u akala, da ladabtar da duk wanda yake munana cin abinci, duk wanda ya zamanto yana munana cin abinci, to ya kamata a ladabtar da shi, an gane ko, a ladabtar da shi in dai ya munana ya saba ladabba waɗanda suke na cin abinci. Yanzu misali ka ba mutum abinci ka ce masa ya ci da hannun dama, ya ce a shi ba ya iya ci ba da hannun dama, to kana iya amshi abincin ka hana shi, an gane ko, amshi wannan abinci zai iya zame masa wa'azi, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muguwar addu'a ya masa, yace masa lasta qata, manzon Allah yace masa kada Allah ya sa ka iya cin abinci da hannun damar, ba komai ya hana shi bai ci da damar illa girman kai kawai. A takaice wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana ci da hannun dama wajibi ne, ci da hannun hagu in dai babu wani uzuri haramu ne. Idan ya kasance hannunka na dama yana da rauni, to wannan ba matsala ba ne ba mutum ya ci da hannun hagu, amma matukar hannun dama lafiyarsa ƙalau, to baya halatta mutum ya ci abinci da hannun hagu ko ya sha abin sha da hannun hagu. Haka wani Allah yakan halicce shi hannun shi na dama, zaka same shi yana da gajeren hannu, hannun baya iya kaiwa baki, to wanda ya zamanto ko kuma wanda hannun na dama a yanke yake, to wannan hagunkinsa ita ce damarsa. Amma matukar babu wani uzuri, to wannan baya halatta mutum ya ci abinci da hannun hagu. Wanda wasu don toshewar basira suna ganin wai wayewa ne ci gaba ne ci da hannun hagu, domin suna gani a cikin wato shine kafafe waɗanda suke na sadarwa, yanda turawan yamma in za a ci abinci da hannun hagu ake ɗaukan kuyar ake ci, in me za a sha da hannun hagu ake sha, kamar ya kama mutum kofi na shayi wai kaga yana sha da hannun hagu a matsayin shi na musulmi. A nan iya abin da za a yi, in kana ganin mutum ne wanda ya jahilci wannan karantarwa, to a nan baya dacewa ka kyale shi, sai ka sanar da shi wannan baya halatta musulmi ya sha abin sha ko ya ci abinci da hannun hagu. domin shaytani yana ci yana sha da hannun hagun. Ko kana so ka zama kai kamantacce ne da shaytani, in mai hankali ne zai ce maka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shaytani wa kake so kai kama da shi, kaga in mai hankali ne zai fada maka. To domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama yake ci da dama yake sha, kuma haka ya umarce mu, domin dole ne a matsayin mu na mumini mu ladabtu da irin waɗannan ladabba. Haramun ne akan mu mu ci ko mu sha da hannun hagun. Dan haka masu shan shayi da biredi ya kamata a gyara. So da yawa zaka ga mutun ya rike wato biredi da hannun dama, ya rike kofi na shayi da hannun hagun. Idan ya huzga da hannun shi na dama sai ya sha da hannun sa na hagun, kwata kwata baya halatta. Ajiye kofin akan teburin, in ka ci burodin sai ka dawo da shi hannun dama ka rike, in yaso ka dauki kofin da hannun dama ka sha, in ka sha hallo ka aje, sannan ka dauko burodin a hannun ka na dama ka ci har ka gama. Wannan yin haka shine sunna, kuma shine abin da zai janyo albarka ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin abincinka, ya wadace ka, kuma sannan Allah ya saka albarka a gangan jikinka game da wannan abinci da ka ci. Kenan, dan haka a takaice mallam ya shigo da wannan hadisi domin ya nuna mana duk wanda ya munana irin wannan ladabi na cin abinci, to ya kamata a ladabtar da shi. Dan haka shi da aka ce ya ci da hannunsa na dama, da aka ga yana ci da hannun hagu sai ya ce la astafiu, ya ce ni ba na iya ci da hannun hagu, hannun dama. Maza Allah ya ce masa to lastaqata, kada Allah ya sa ka iya ci da damar. Maza Allah ya masa muguwar addu'a, hannun ya kame. Shine sahabin ya ce ma mana'ahu illa al-kibr, ba komai ya hana shi ya ci da damarsa face girman kai. Don haka Allah ya karɓi addu'ar manzansa daga rannan, fama rafa'aha ila fihi, bai koma daga hannun zuwa bakinsa. Allah ya faɗa mana a can cewa waɗanda suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yayi kansu, fal ya hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ubangiji karshen suratul nur kenan. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da lamarinsa, menene lamarinsa, abinda yace ayi ko yace a daina, Ubangiji ta'ala yace suke yayi kansu, suke yayi kansu. An tusibahum fitnatun, kada wata fitina ta same su, aw yusibahum azabun alim, ko kuma wata azaba ma'abuciyar radadi tun daga duniya ta kama su kafin awayi gari kiyama. Dan haka shi wannan tun daga duniya Allah ya kama shi, maza Allah ya masa wannan muguwar addu'a, hannun ya kame. Babun nahayi anil qirani bayna tamrataini wa nahawihima idha akala jama'atan illa bi idhni rufqatihi. An jalabata ibn suhaymi radiyallahu anhu annahu qala asabana amu sanatin ma'a ibn zubayri radiyallahu anhu faruzikna tamra wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul fa yaqul لا تقارن فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. وتوانم بابيني وندك بياني وندي بابيني وندك بياني جمدا هني نمن زم الله صلى الله عليه وسلم جمدا إقراني. Idan aka ce kirani a Hausa shine ake ana nihi rubanyawa kenan. Idan aka ce rubanyawa ka kawo wani abu ka hada shi da wani kenan su zama biyu, shine ake nihi da kirani. Shine yace babun nahyi anil kirani, babi ne wanda ke bayani game da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, game da rubanya tsakanin dabinu biyu ko abin da yake kama da haka. Idza akala jama'atan, idan mutun na cin abinci da jama'a, illa bi izni rufqatihi, sai da izinin abokan cin abincin, sai da izinin su. An gane ko? Idan kuna cin abinci da jama'a, sawa'an ku bi ne ko sama da biyu, to baya halatta ka ringa daukan bi biyu sai ka nemi izinin abokan cin abincinka. Kamar yanda anan mallan ya zo mana da hadisin jaraba Jabala ibn Suhay, Jabala ibn Suhay ke fada cewa asabana amu sanatin ma ibn Zubair, yace wata shekara ta fari ta same mu tare da Abdullahi dan Zubair, Allah ya kara masa yadda, a wannan lokaci kuma shekara ce ta yunwa. Yace faruzikna tamra, yace sai aka bamu kyautar dabino, aka bamu dabino. Wa kana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yamuru bina wa nahnu akmal wa nahnu na'kul. Wato Abdullahi dan Umar sai ya wuce da mu a lokacin nan muna cin wannan dabino. Fa yaqulu, Ibn Umar sai yake fada yana cewa la tuqarin, kada ku rubanya, ma'ana kada ku ringa daukan bibiyu. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha anil ikran, yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da rubanya abinci idan mutun yana ci da jama'a. An gane ku, jama'a suna daukan ɗaya-ɗaya, kai ka ringa daukan bibiyu haramun ne. Kuma su ma in kaga wani yana daukan bibiyu, to baya halatta kai kai koyi da shi, kai ma ka ringa daukan bibiyu. Abin da ya kamata sai ka fada masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani, kai masa wa'azi. Idan ya ce to ina buƙatar izini, to in ya so sai ka bashi izini. An gane ku? Sai ya ce illa an yasta'zina ar-rajulu akahu, yace sai dai idan mutum ya nemi izinin dan uwansa. In ka nemi izinin abokin cin abincin cewa ni fa bibi zan ringa dauka, to wannan ba laifi bane in ya baka izini. Amma in bai baka izini ba, haramun ne, haramun ne ka ringa daukan bibi. Wasu malamai suka ce koda kai ka saya abinci, koda kai ka saya, to baya dacewa ka ringa daukan bibiyu, sauran jama'a suna daukan ɗaya-ɗaya. Kaga yanzu misali kamar irin nau'in abinci da ake ci dan wake a nan, kuna ci wani ba ma bibi ba, wani zaka ga yana daukan uku ko sama da haka. To yin haka koma menene? Dan haka malam bai takaita ba akan dabino, cai baina tamrataini sai ce wani hawi hima da abin da yake kama da su. Duk wani abinci da zaka ci da jama'a, to baya halatta ya zamanto mutum yana daukan bibiyu. Asali kowa ɗaya-ɗaya zai ringa dauka. In kana so ka dau bibiyu, to nemi izinin abokan ci. In sun baka izini ka dau bibiyu, in basu baka izini ba to baya halatta. Wannan hadisi kamar yanda muka yi bayani a baya, yana daga cikin sunna ta cin abinci, shine haduwa akan akushin abinci. Kamar yanda anan jama'a ne suna cin abinci, wato shi Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake musu galgadi, yake cewa la tuqarinu, kada wato ku ringa rubanyawa, ku ringa daukan bibiyu, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da haka. Wannan kuma yana nuna mana cewa malamai wato su sanya ido game da waɗanda suke ƙasa da su, game da duk abin da yake gudana, domin su karantar da su yanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take. Wanda duk wani shugaba akwai wasu jama'a a ƙasan shi, kamar mai gida a cikin iyalinsa da sauransa, da sauransu kenan, ya kamata su sanya ido ga waɗanda yake na ƙasa da su. Duk abin da yake gudana su yi ƙoƙari su saita su, abin da yake ba daidai ba, ya saba ma shari'a, wato su sanya su cikin hayyacinsu, su nuna musu cewa ga yanda ya dace a shari'anci. Kamar yanda anan Ibn Umar ya sanya musu ido, ya yi dakon yanda suke cin abincin su, ya ce la tuqarinu, ya ce kada ku ringa rubanyawa, ku ringa daukan bibiyu, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka. Bugu da ƙari, wannan hadisi yana nuna mana wato harancin zalunci, cewa zalunci haramu ne. Me yasa? Saboda anan in kuna ci ko kuna sha, jama'a suna daukan ɗaya-ɗaya, kai kana daukan bibiyu, wannan ka zalunce su. Shi kuma zalunci ta kowane bangare na rayuwa, baya halatta musulmi ya zalunci ɗan uwan shi. Duk abin da ka san in kai zaka shiga haƙƙin jama'a, to baya halatta. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana in ana cin abinci wani ya ringa daukan bibiyu sai da izinin abokansa? Domin yin haka zalunci ne. Yanzu misali, in hannu goma kai, kai fa ka dau guda 20, su kuma in goma suka yi sun dau guda 10, kaga anan kalinka iya abin da dan uwanka ya dauka, yin haka zalunci ne. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba, an wa hashib ibn harb radiyallahu an anna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qalu ya rasulullah inna na'kulu wa la nashba, qal فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya dace mutun ya fada ya aikata wanda ke cin abinci baya koshi ya ci baya koshi da zaran ya kade wannan kwano hallo zuwa jimawa hallo wani yake bukata zaka samu wanda yana da wannan dabi'a kuma ba komai bai janyo mishi wannan illa da wannan matsala illa rashin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cin abinci wani zaka same shi da safiya ci zazahi a gida yana fitowa karfe 9 hallo wani kwana abincin yake nema kafin 12 ya hallo zai kuma yake samu wani abu to shine anan malam yayi babi na musamman abin da ya dace mutun ya fada wanda ke cin abinci baya koshi to me ya dace ya fada me ya dace ya aikata shine anan malam yazo mana da hadisin Wahshi ibn Harb Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun fada masa suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna na'kulu wa la nashba suka ce ya rasulullahi kullun cin abinci muke amma ba ma koshi muci amma ba ma koshi menene matsalar kala sai manzon Allah yace fala allakum taftariqu manzon Allah yace me yiwa rarrabuwa kuke wajen cin abinci kowa kadai ta yake ya cina shi kaluna am suka ce kwarai da gaskiya manzon Allah haka ko muke in za mu ci abinci kowa nashi yake ci daba kala sai manzon Allah yace to fajtami'u ala qa'ali manzon Allah yace ku tattaru akan cin abincin ku ma'ana ku hada abincin gu daya an gane ku a zuba shi a cikin babban akushi kowa ya saka hannun shi ne manzon Allah yace kuma in za ku fara cin abincin waskur smallahi ku ambaci sunan ubangijin ku kowa ya ce bismillah manzon Allah yace yubarak lakum fihi za a saka albarka gare ku a cikin abincin kaga a takeice wannan hadisi yana nuna mana cin abinci ɗaiɗai ku yana daga cikin abin da yake kankanta albarka a cikin abinci sai ka ci ka ci amma wannan abinci ba za ka ji ka koshi ba me yasa saboda kai kadai kake ci amma inda a ce za ku yi tarayya da wani ku ci wannan abincin to Allah zai saka albarka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana abincin mutum ɗaya na wadatar mutum biyu abincin mutum biyu yana wadatar mutum huɗu domin Allah yana saka albarka a cikin akushin abinci kuma mu kar mu manta fa yanzu muka karanta hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da mutun shida daga cikin sahabbansa suna cin abinci wani yazo ya share abincin aluma biyu manzon Allah yace ku san da cewa wannan inda a ce yayi bismillah da abincin ya wadace dan haka haduwa akan cin abinci wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke janyo albarka ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin abinci domin ita albarka abu ce wanda ke hannun Allah Allah shi kadai yake da ikon ya saka albarka a cikin wani abu babu wanda ya isa ya sanya albarka banda Ubangiji subhanahu wataala hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka an gane ku sai dai yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka dan haka ita ku albarka akan same ta ne idan an biyo tafarki madaidaici shine tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi dan haka daga cikin tafarkin abinda yazo mana da shi game da cin abinci shine haduwa in za a ci abinci kada ya zamanto muna cin abinci ɗaiɗai ku kamar yanda galibin yanayin mu a yau haka yake in a gida ɗaya kuke kun kai goku goma kowa kwanan shi abincin shi daban kowa kwanan abincin shi daban amma a zo a hada a ci abinci wannan ana ganin kamar wani ci baya ne kauyanci ne alhali kuma shine sunna wanda irin wannan sunna a maraya ta kaura sai dai a kauya a kauyuka har yau akwai irin wannan sunna zaka ga duk wani mai gida ya fito da abincinsa bayan an gama sallar isha akwai wuri da ake haduwa kowa ya kawo akushin shi anan za a hadu a ci abinci to yin haka koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sababi ne daga cikin sababba na samun albarka sana abu na biyu shine yin bismillah kenan a hadu sannan kuma a ambaci sunan Allah wannan haduwa da ambaton sunan Allah subhanahu wataala cewa bismillahi sune sabubba waɗanda suke janyo albarka a cikin abinci. Don haka wannan yana nuna mana kenan cin abinci mutum shi kadai ko mun yawan abincin to mutum zai tashi ba tare da ya koshi ba, kamar yanda su sahabbai ai ba ba sa yin bismillah bane ba, suna yin bismillah amma me ya janyo musu matsala suna ci ba sa koshi, shine kasancewar suna cin abinci ɗaiɗai kun su. Kuma haka galibi mutumin da yake cin abinci shi kadai galibi to wannan ya san da cewa shaydani zai kasance tare da shi, galibi shaydani daman ya fi kusantar wanda yake shi kadai, amma duk lokacin da ya zamanto jama'a ce to wannan shaydani ya fi nisa game da su. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.